Kasar Canada ta tallafa wa Najeriya da ɗaki da na'urar gwajin cututtukan dabbobi da ka iya shafar lafiyar al'umma a cibiyar nazarin cututtukan dabbobi da ke Vom a nan jihar Plateau. Jakadan kasar Canada a Najeriya Perry John Calderwood ya ce yaduwar cututtuka a ƙasa da ƙetare na iya gagarumin tasiri wajen gurgunta tattalin arzikin ƙasa.
Strengthening health security is a critically important complex issue that requires concerted efforts globally and across many sectors.
Yace karfafa tsaron lafiya batu ne muhimmi da ke buƙatar yunkurin kasashen duniya ta bangarori daban-daban. Ya kuma ce ba wata ƙasa ɗaya tilo da za ta iya samar da tsaron lafiyarsa ita kadai. Calderwood yace gwamnatin kasar Canada za ta ci gaba da karfafa daddan dankon zumunci da ke tsakaninta da Najeriya ta hanyar inganta ɗakin binciken. Jakadan na kasar Canada yace ɗakin binciken zai iya gano cututtuka kamar su zazzabin shawara, haukan kare, cutar mura tsuntsaye, zazzabin lassa da dai sauran cututtuka da ke yaduwa cikin hanzari. Ministan noma da raya karkara Audu Ogbe yace a farkon wannan shekara Najeriya ta yi asarar kaji tsakanin miliyan 300 da miliyan 500 saboda bullar cutar muran tsuntsaye. Ministan gonan yace dole ne a dukufa haikan wajen aikin noma saboda hasashen da aka gudanar na nuni da cewa a shekaru hudu masu zuwa al'ummar Najeriya za su kai miliyan 200. Yace kowace shekara ana samun karuwar mutane miliyan 5 kuma yawan haihuwa a Najeriya ya fi yawan mutuwa.
Exactly 34 years from now, we shall be 450 million, the third most populated country on planet Earth.
Yace nan da shekaru 34 al'ummar Najeriya za ta iya kaiwa miliyan 450 wanda zai ba ta gurbin zama ƙasa ta uku da ta fi yawan jama'a a doron duniya bayan China da India.
The Nigerian elite over the years and with the oil boom has become extremely indifferent to the issue of agriculture. It has been confined to the peasant.
Yace tun lokacin da aka fara haƙo mai masu hannu da shuni suka yi burus da aikin noma wa talakawa da marasa ƙarfi. Yace ba wata sana'a da tafi noma. Ministan yace gwamnati za ta ci gaba da tallafawa cibiyar gudanar da binciken cututtukan dabbobin don haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Shugaban kwamitin noma a majalisar dattawan Najeriya Sanata Abdullahi Adamu yace gudanar da bincike na da muhimmanci a harkar noma.
Harkar noma bai tafiya sai an samu bincike na gari. Duk abin da ke iya kawo mana damuwa ko ga shuka ko ga dabbobi ko tsuntsaye dole ne zamana akwai wurare irin waɗannan wanda za su iya yin bincike kan dukkan wani cuta da ke iya samu. Yawan cututtukan da ke mana kun san ya samu dabba kuma shi ɗa da ba zai ci shi ba ya samu wannan cutar. To kuma duk masara muke so mu ƙara yawan shinkafa ne ko muke so mu yi dole sai an samu wuraren bincike irin waɗannan. Wanda yake so bincike su kawo gwamnati gari kaza ko ƙasa kaza zai dace da shuka kaza, wuri kaza zai dace da kaza ba, wuri kaza zai dace da noman rani da sauransu.
Dr. Gidadun Muhammad ya mun bayani kan wannan na'ura da ƙasar Canada ta bai wa Najeriya.
Mahimmancin wannan wurin gwajin din za a iya gwada samfuri a san wani irin cuta kuma ba zai ɗauki lokaci ba, kuma irin samfurin da za a gwada a nan samfurin da suke da hatsari matuƙa wanda za su iya shafan ɗan adam da dabbobi, kuma in kin lura a nan yammacin Afirka wannan ne kawai muke da shi. Na biyu ana son kuma yanzu a yi magungunan rigakafi na dabbobi, yawanci magungunan da suke da ake yi a nan baya isa ƙasan nan, yawanci duka daga ƙasan waje ake kawowa, wasu su ma na boge ne. To ba masu wannan duk waɗannan abubuwa sun zo sun dagula harkan rigakafi a dabbobi a ƙasar nan. To in mun samu ana gungunan da za su taimaka a nan maguna masu kyau za mu ci gaba a ƙasar nan.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.